Particularly, I wish to graciously invite my former opponent and all the other people in the opposition party to turn a new leaf and join me and the rescue team. As a minister representing Taraba State on the Federal Executive Council, there are several inputs and privileges and opportunities that she can harness and deploy for the growth and development of her state. We can develop this synergy along with our members in the National Assembly, notwithstanding what political party platform that they got there. What is important is Taraba.
Governor Darius Dixon Ishaku ke cewa ina gayyatar abokiyar takara ta da dukkan ƴan jam'iyyar adawa ta APC su zo mu hada hannu mu ceto jihar mu. A matsayinta na minista mai wakiltar jihar Taraba a majalisar zartaswa na ƙasa, tana da gudummawar da za ta bayar domin raya jiha. Za a iya cimma haka tare da haɗin gwiwar ƴan majalisun mu na tarayya ba tare da la'akari da jam'iyyar da suka fito ba. Abu mafi muhimmanci yanzu ita ce jihar mu Taraba. Wannan goron gayyata na neman goyon baya domin yiwa jihar Taraba hidima da gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya mika wa abokiyar takararsa na jam'iyyar adawa ta APC Sanita Aisha Jummai Alhassan na kunshi a jawabin sa ga al'ummar jiha baya tabbatar masa da kujerarsa da kotun koli ta yi. Amma jam'iyyar adawa ta APC na jihar Taraba ta ce a kai kasuwa duk da cewa ta rungumi kaddara, in ji ta bakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraba Alhaji Hassan Jika Ardo.
Amma mutum zai buga girgiji ce shi ya ce za a tsaya, nan yana so ku zo ku haɗa kai. In kun zo haɗa kai, zan ku haɗa kai akan me? Mu duk wanda yake so mu haɗa kai, to dole mu haɗa kai kan gaskiya da adalci da riƙon amana da gina tsaya da jihar Taraba da Najeriya baki daya. Amma mu fa jam'iyyar APC ba mu haɗa kai da azzalumai. Ya sani shi kuwa zalunci ba PDP take mana, har duniya ta tashi, in dai akan wannan ne ba za mu taɓa haɗa kai ba.
Da yake jam'iyya mai mulki ta PDP da kuma ta adawa ta APC a jihar Taraba duk dodo ɗaya suke yi wa bauta, ma'ana yi wa jihar su hidima. Na tambayi gwamna Darius Dixon Ishaku matakan da zai ɗauka na sake ɗinkira rabuwar kawunan jama'a da jiha ta yi fama da su.
Ina kira ga jam'iyyar adawa su mutanen APC su zo, kuma ita tana minista zai ta kawo mana abin da ta samu kamar minista na taimakon Taraba. Ni kuma in yi na kokarin nan na gina Taraba ɗin, mun haɗa hannu dukan mu biyu, ka gan duka mutanen Taraba za su yi. Amma abin mamaki shine bayan na gama wannan jawabi cewa ina neman haɗa kai da su ƴan adawa na APC, sai sun je a cikin social media suna ta zagi cewa ai za su hana zama, za su tada zama su yi, su ba za su ba mu kwaccen hankali ba mu gina ma mutanen Taraba. Shin neman mulkin da na mai na neman a yi yaki ne, kuna neman a gina Taraba state? Kuma Allah ya yarda za mu gina ta.
To ko yaya talakawan jihar Taraba suke kallon jawabin da gwamna ya yi wa al'ummar jiha na neman haɗin kai domin gina ƙasa? Da farko ga Alhaji Maina Abdulmumini Jalingo.
Rikicin da yake faruwa a Taraba na siyasa yana nan, wannan mutum ina mai tabbatar masa in yayi da gaske kafin ya haɗa kan ɗin siyasar Taraba, kuma ni ina ganin ba zai iya ba, don bai ɗauko matakin da zai haɗa kansu ba. Ya tura goron gayyata, goron gayyata da ya tura ɗin nan yana tsakiya, ya bar hannun shi bai so hannun mu ba.
Sunana Alhaji Adamu Iji daga Ukari. Na farko mulki dai Allah nake bayarwa, shi Allah ya raba mu, Allah ya ba shi gwamna, Allah ya ba ta minista. Kuma a gaskiya ya kamata ta zo ɗin ko kuma su haɗu ɗin su haɗa kai domin a gina Taraba ɗin. Kuma in ba haka kai ɗin ba, to mu ƴan baya za mu wahala. Yau idan Allah ya sa mun haɗa kai, abinda muke gani a waje masu za su kawo mana cikin gida. To kaga an ci gaba.
Abinda al'umman jihar Taraba ke jira su gani shine kamun ludayin jam'iyyar PDP da APC wajen haɗe kan jama'a da kuma gina ƙasa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.